matsalar rashin tsaro dai yanzu a iya cewa ta zama abokiyar zama ga ƴan Najeriya musamman a yankin arewa domin kullun sai an samu rahoton wata aika-aika da ƴan bindiga suka tafka jihar Sokoto dake arewa maso yammacin kasar ma jama'a na ta fuskantar matsalolin har a cikin wannan wata na Ramadan yankin Raba mahaifar premium arewacin Najeriya Ahmadu Bello Sardauna Sokoto ya jima yana fama da wannan matsalar inda jama'a ke ta kokawa Dr. Abdullahi Alhaji Zakari shine wakilin jama'ar Raba a majalisar dokoki ta jihar Sokoto
don wannan matsalar ta riga ta kai mana in tafe cikin satin gama an kai hare-hare an tare hanyoyi an kwashi mutane daga a kashe sai a tare mutane sai a kwashi dukiya to kaga in an kace gaba da hakan ga bamu da wata mahita wanda ke neman abinci yanzu ya ci mutum na neman abin da zai bude baki kai ibada ka to an doke ka ko an halbe ka to ya za ka yi da hakkin mutane
wani abun tashin hankali a cewa dan majalisar shine yadda ake kashe jami'an tsaro na Banga wadanda suka sadaukar da rayukansu duk da karancin taimako da suke samu
kusan an kashe mutum biyar sai ga dan bajalanci kusan guda uku ko guda biyu a ciki ina faɗa ma ko cikin satin an kashe kusan mutum uku wadanda ƴan bajalanci dole wani zuciya ta takaraya yace to abin ga tunda babu taimako ni bane a jogal lura amma dai da sun samu gurgurdu tallahi wanda ya kamata kuma ana tallafa musu akai-akai wannan ƙara ƙarfin gwiwa na
nazanta da sakataren kungiyar Banga na jihar Sokoto akan wannan batun
gaskiya mutanen mu suna mutuwa sosai babu wani assistance da muka samu ga gwamnati ko kuma ga al'ummar gari ko ga ƴan kasuwa ko ga ƴan siyasa ba mu iya taimakawa kungiya ko kuma dan kungiya dan mutum dan kungiya dan babu shi kenan shi ya mutu babu wani akalla dan Banga kusan 40 da ko uku ne ka gani a rushe gare mu waɗanda sun ka mutu
a watannin baya gwamnatin jihar Sokoto ta yi alwashin baiwa jami'an Banga allowance na wata-wata da kuma karfafa lamurin su domin kara musu kwarin gwiwa to ko sun soma karba wannan allowance
to lalle ne ba a fara ba su ba amma dai ga yadda an ka kira mu last week an ka ce mana safin da gabata to kore lokaci za a fara ba musu
kuma shi ne lamurin tsaro a jihar Sokoto Kanal Garba Moyi mai ritaya ya tabbatar da ana samun hare-hare a wasu yankuna tare da satar mutane
da tangaza ko da ranga da ya wuce ji an dauki mutane duk abin da ya kamata a yi ma jami'an tsaro ana yi musu kuma jami'an tsaron suna iyaka kokarinsu amma ba su da yawan da za a ciya ko ina sai sun je kuma duk da rashin isassu shi yasa muka yi training ƴan Banga su ko to ƴan Banga kuma su haƙa alƙawarin abin nan allowance a yi musu yanzu haka allowance ɗin takardar tana hannuna mai girma gwamna kawai nake jira da ya sa mata hannu za a fara ba su wannan allowance ɗin
masu lura da al'amuran yau da kullun da masu kansu mahukunta suna karfafa gwiwar musulmi akan su dage addu'an samun sauƙin waɗannan matsalolin musamman a wannan wata mai alfarma watan Ramadan Muhammad Nasir Mudar Amurka daga Sokoto a Najeriya.